for dubs.
Narcophones.
So, black boy.
I wanna ride on, ride on.
Say, how would he?
I wanna ride on, ride on.
Come over, come, Saki, same with it. Me, how good did a juna? Dumba one day, some go away. Gao party, Unkai, make your car, you can car. Cow joy. Take a team of cow, and the cake, the diamond team of cow. The moon cat appeared, she needs a shade. Kadaje ka jure kai bauta kai ibada kai aiki kai zakka kadaje ka jure kai bauta kai ibada kai aiki kai zakka na lepi kar ka zage shi baka sanna ka ba baki sanna ki ba kudi ba shi ne komai ba a duniya wani yana canga kudin babu lafiya a komai sai ka gode wa Allah ko wani hali da ka tsinci kanka ka fi wani fakari na kanka ka gode wa Allah ka gode wa Allah. Say how would he, me, how would he?
I wanna ride on, ride on. Zamuzo, zamutepi. Go abakone. Go abakone. Zamuzo, zamutepi. Zamuzo, zamutepi. Go